manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta wannan addu'ar koda so ɗaya ne a rayuwarsa Allah zai ba sa ladan sauki alqur'ani so 360 da ladan yan tabayi guda 360 ladan sadaka da darham guda 360 da ladan aikin haji so 360 za a ba shi ladan yaye ma mutum 360 kuncin rayuwa da kuma matsi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gama fadin haka sai ga mala'ika jibril nan ya zo ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wataala ya rantse da ikon sa da kuma mulkin sa duk wanda ya karanta wannan addu'ar koda so ɗaya ne a rayuwarsa Allah zai tsare shi daga abubuwa guda 7 abu na farko Allah zai kiyaye shi da kunci da kuma talauci abu na biyu Allah zai mai tsari daga tambayan munkar da kuma nakir abu na uku Allah zai kiyaye shi daga kuncin kabari abu na hudu Allah zai kiyaye shi daga shiga wutar jahannam abu na biyar Allah zai kiyaye shi daga mutuwar gatsai abu na shida Allah zai ba shi ikon tsallake siradi a sauƙaƙe abu na bakwai Allah zai kiyaye shi daga shugabanni marasa imani marasa adalci wannan addu'ar ita ce la ilaha illallahu aljalilul jabbar la ilaha illahu alwahidul qahhar la ilaha illahu alkarimus sattar la ilaha illahu alkabirul mutahal la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu ilahan wahidan wa rabban washidan ahadan wasamadan wa nahanu lahu karashin wannan addu'ar ya kwanta mu amma idan da wanda ya sani ya karasa mana a comment section domin ƴan uwa musulmai su gani su amfana nagode